La'akari da kuma bayan da kace na can da ya biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 ya haifarwa al'ummar Nijar a harkokin yau da kullun da yasa Amurka ta dage da yunkurin sasanta bangarorin da ke wannan takaddama mafari kenan bayan ta halarci taron kasashen sai da yawo a matsayin yar kallo mataimakiyar sakataren gwamnatin Amurka mai kula da harkokin Afirka Molefi ta sauka a birnin Yamai inda suka tantauna da hukumomin rukun kwayar kasar a wannan Laraba 13 ga watan Disamba kamar yadda ta bayyana a taron manema labarai.
I expressed US preference for integration rather than division.
Tace na bayyana musu matsayin Amurka da ke nufin mun fi son a yi cuɗanya a maimakon rabuwar kai a tsakanin Nijar da makwabtanta. Na kuma jaddada ƙwarin gwiwa ga CNSP da yi na'am da shawarwarin ƙungiyar ECOWAS domin ƙarfafa hanyoyin sulhu. Amurka na goyon bayan matsayar da ECOWAS ta cimma musamman batutuwa kamar haka.
That the CNSP announces a timeline.
Ya kamata CNSP ta bayar da wa'adin da za a gudanar da al'amuran mulkin rukun kwarya wanda zai kasance a gajeren lokaci domin mayar da al'amura a hannun wata zaɓaɓɓiyar gwamnatin farar hula. Muna kuma goyon bayan ƙungiyar ECOWAS a ƙudurinta na ɗage takunkumi sannan a hankali a matsayin amsa ga ƙoƙarin da CNSP za ta yi a nan gaba.
We also agree that it is important.
Makomar hanɓararren shugaban ƙasa da muƙarraban gwamnatinsa na daga cikin batutuwan da ambasada Molefi ta tattauna a kansu da Firayim Minista Zen tare da halartar ministansa na cikin gida da na tsaro da na harkokin waje.
To achieve a satisfactory resolution of the status of former President Bazoum.
Ta ce mun kuma tsayar da maganar da muke ganin tana da muhimmanci sosai. Ma'ana a cimma daidaito kan makomar tsohon shugaban ƙasa Bazoum da iyalinsa da mambobin gwamnatinsa. A tattaunawarmu na jaddada musu matsayin Amurka game da shirin farfaɗo da hulɗar da ta halaka a kan harkokin tsaro da ayyukan ci gaban al'umma dangance da yadda ƙoƙarin CNSP zai kasance a gaba. Alƙawarin da Amurka ta ɗauka a nan Yamai da Abuja da sauran ƙasashen sai da yawo shine ya ƙarfafawa al'ummar Nijar gwiwa don ganin haƙarsu ta cimma ruwa a kokarin su na shimfiɗa demokradiyya cikin yanayin kwanciyar hankali.
Reciprocally, as the CSP takes actions as I've just described.
Da take amsa tambaya kan kwankwasa kofar da Rasha ta fara yi a Nijar bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli, Molefi ta bayyana cewa daɗaɗɗiyar hulɗa ce ke tsakanin Amurka da Nijar. Kuma sanannen abu ne cewa an samu kyakkyawan sakamako a yaƙi da ta'addancin da muka sa gaba. Na gayawa CNSP gaskiya kan cewa za mu ci gaba da aiki amma kuma mu kasance masu mutunta manufofin kasashenmu biyu. Sule Muni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.